Well, I guess I need a change of scene. In Hollywood, my money ain't green. I sit and think aloud how I miss the usual crowd down on Sunset Boulevard. But memories will never do, because Hollywood is through. I'm heading up that canyon road. That's when I moved to Van Nuys, just as fast as I could go. I moved to Van Nuys just as fast as I could go. 'Cause Van Nuys people still got a long way to go.
Da 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 da